fakara ta gaba kuma abinda muke so mu yi magana kai shi wanda ina ga wannan zai dan dokan mu na lokaci a karawa kallan shine abinda ya shahi tafsirul qur'an bil qur'an
na'am
wa in kada jiya akwai wata mantuwa malam da muka yi
to
mantuwa ita ce kusan abinda ya shahi lokacin da muka kawo lamu shamsiyar lamu al-qamariyya cikin tajwidi domin dan yi mantuwa mu bayyana abinda ya shahi bambanci harufan da muka kawo
da
muka mance ya ne ya zamu yi mu gano harufa na
shamsiyar
kawo la harufa da shamsiya minti guda 14 ne
don
muka ka baiti insha Allah wannan baitin ma ya kai harafi guda wajen 30 da wani abu to duka harufa ne ko kaka ne
na'am to in muka duki huruful qamariyya mun ka ce ba harufa bane wadanda a cikin wata an gane ko daga alqamaru ne saboda lamul qamar tana tashi ma'ana ana mata sukuni mun ka ce ibghi hajjak wa khaf aqima ibghi zamu dauki alhamza sunan duk zai fara da alhamza an samu alif wal lam sai a ce al'anfu misali ba'u kuma albaytu ghainun kuma zaka ma iske kuma ghainun kin ma ana ce alghain alghar an ce alghar ana nufin mi kogo idan muka duba ibghi hajjaka ha'un alhaqqu ko ba haka ba ibghi hajjaka jimun
aljamalu
aljamalu ibghi hajjaka kab alkalbu ko alkalam
idan wannan kalimatai ibghi hajjaka wa khafa kima gaba ɗayan su
yawa wawun kuma in muka doka ita ma zaka iske sunan da yake alwajibu misali kaga lamun tana fita ibghi hajjaka wa khaf kha alkhawf an gane ko wa khaf fa'un alfa'ru an gane ko wa khaf aqima aynun al'atiq
wa al'ain
al'ain sannan kuma
aqimu ya'un
ya'un akwai al-yarbu
wa al-yadu
al-yadu to sai mi kuma qafun al-qaswa
wa al-qalqala
wa al-qalqala to sai ha babba al-huda na'am
yawa to sai su kuma lamu shamsiya zamu yi mafayyace
lamu shamsiya kuma in ka diba cikin harufan nan ko karanta su haka suke fa tunda al alif al kaji ta su al ba'u ka gane ko haka ne suke taya al 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 tun daga karanta harafin zaka ji cewa harafin yana tafiya daidai da shi wannan al alkin in an tsoki sunan harafin to sai mu je zuwa ga hurufin shamsiya mun ka ce
summa sil rahiman
yawa yawa
ana amda su a zannin zur sharifin
lil karam to kaga tib harafi biyu ne amma ta'un harafi da farko ne ake dauka nan ne mun kamance ba mu yan uwa bayani ba sabanin wadancan jere suke kaga tib zamu dauki ta'un at-tayyib thumma sil thumma kaga as-sawm an gane ko thumma sil sadun as-salatu rahiman ar-rahman
tafuz
at-taubatu
tafuz dif
ضيف الضاد كنا الضيف
ذا نعم ذال
ذال
الذئب
الذئب
ضيف ذا
نعم نون النعمه
النعمه النوم
اي
ذا نعم
دا دا دال كنا
الديك
الديك
دا سوء ظن
سوء اسيم السوء
دا سوء ظن الله
ظن الظن زور شريفا الزيارة
شينون
شينون
الشمس إذا كان كانت
إيه الشمس
إيه شريفا للكرم
اللام الله sai mu gane cewa duka su kuma suna da shadda
to yauwa sai a dan gafarce mu zamu dawo majan abin da ya shahi tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an bil qur'an kamar yadda muka sani malamai suna kasashi gida biyu kuma gida biyu ne sai su kasashi gida hudu wato gida biyu idan muka duka akwai tafsirul qur'an bil qur'an al mazmum akwai kuma al mahmud
na'am
to idan muka duka menene malamai suke nihi da Qur'ani ya fasara Qur'ani kuma ya zama da cewa abin zargi ne
to shi abinda ma muke akan shi shi tafsirul Qur'ani bil Qur'ani kulluhu akwai mazmumun akwai mahmud ko bil Qur'ani na ko bi gairil Qur'ani na an gane ko asalan kenan kenan akwai Qur'ani al mahmud shine tafsirul Qur'ani ko bil Qur'ani ko bi sunnati ko bi aqwalis sahabati ko bil lugha ko bil istihadi akwai al mahmud wanda an bi shi bisa kan dokoki da ka'idodi na tafsiri bai saba ma shari'a ba al-mazmum kuma shine wanda ya saba ma shari'a ta al-qur'ani shi ya zama to abin zargi baka da sani ko baka san yadda ake amfani da ka'ida ba to kaga wannan abin zargi ne
shi kuma al-mahmud kenan
al-mahmud wanda ake yabo wanda an yi shi daidai kuma ya dace da abin da ake bukata
to yanzu aka ramaka Allah zamu iya mu ce tafsirul qur'an bil qur'an ya suka shi da wace
to tafsirul qur'an bil qur'an suna shi al-mahmud kin suna kasashe gida biyu akwai tafsirul qur'an bil qur'an al-muttasil akwai tafsirul qur'an bil qur'an al-munfasil yan an ce al-muttasil shine wanda aya tafassara aya suna jere daga juna ko kuma wata kalima cikin aya guda tafassara abinda ake nufi misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi sai minal fajr to ita minal fajr ita ta nuna abinda ake nufi ku ci ku sha sai silale ko zare الابيض بكي يا بين غريكم من الابيض فري من الاسود daga baki kaga sai ce min alfajr wanda yasa wani sahabi ya doki zare guda biyu yana jiran safiya ta waye ya bambanta su sai an kace a na alfijiri ake nufi kina sai alfijiri ya bayyana gare ku to kaga ai wannan fassara ce ta alqur'ani kuma cikin aya guda ce amma akwai lokacin da wata aya take zuwa ta fassara wata aya wanda galibi yana zuwa ne a wuraren da tambaya ta gabata sai amsa ta zo ko kuma a'a a fadi abu sannan a zo da sifofinsa misali alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a wa ya sanar da kai abinda alqari'a to in baka sani ba yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuf an gane ko ko kuma was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq sati an-najmu ath-thaqib kaga wama adraka mat-tariq wa ya sanar da kai da abinda ake nufi da at-tariq sati an-najmu ath-thaqib tauraro ne mai haske duk da yake wani lokaci ana zuwa da tambaya amma ba a kawo amsar ba amma galibi za a kawo amsa kaga al-haqqa mal-haqqa wama adraka mal-haqqa bai ka amsa ba sai ce kadhabat thamud wa adun bil-qari'ah
yanzu malai ya za a samu amsa
amsar ta dole zaka koma cikin sauran ayoyi na al-qur'an da suke nufi da al-haqqa al-haqqa nan daga ma'anarta ana nufin tabbatatta an gane ko kina sunani na kiyama sai Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha ina fata an fahimci kaga tabbatatta ce za ta tabbata za ta so ina fata an fahimce ni to kaga ta haka zaka samu ma'anarta cikin wasu kalmomin da ba ita ba ce amma ma'anarta na guda
yanzu mun je tafsirul qur'an bil qur'an al-muttasil
al-muttasil to kuma akwai na biyu wanda zaka iske wanga jere shiki akwai wani al-muttasil wanda ba irin wannan bane galibi ismul mawsul yake zuwa da shi da Allah ya ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيأتي الذين يؤمنون بالغيب كاجا القران شريعه ني an gane ko cikin shi akwai shari'a ga masu jin tsoron Allah waye su sai Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata to galibi zaka ga alladhina kin nan in ta zo bayan wani sifofi za ta bayyana su wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sara'i wad-dara sune wadanda ina fata an fahimce ni
ko ana samun cikin tafsirul qur'an bil qur'an muttasil kuma ya zama ba haka nan ba mazmum ne
mazmum ne a ba za a samu ba saboda fassara alqur'ani da alqur'ani sai dai ya zamanto ra'ayin shi wanda ya fassara kin yake mazmum misali ya zamanto yayi kuskure
yanzu misali mutum yace ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sai yaje awliya sai ya basu wata ma'ana matsalan
to wannan matsalan ba da qur'ani tattaso ba da gare shi tattaso tunda ba zai yiwa ba Allah ya fassara alqur'ani ya zamanto akwai kuskure a ciki
yawa to haka namaka Allah tafsirul qur'ani da alqur'ani shi ne aka sanci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam kafin mu je wannan sai mun je zuwa ga al-munfasil
al-munfasil taban
yani al-munfasil yake wata aya tafassara wata aya yana yi wata aya tafassara wata aya amma a cikin sura guda ne amma ba hade suke ba da Allah ya ce alif lam mim zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin al-qur'ani shari'a ne ga masu jin tsoron Allah to cikin suratul baqara ya faɗi sifofin masu jin tsoron Allah yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba's sace ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna wadannan suni masu jin tsoron Allah kaga cikin sura guda ne amma ayoyin rarrabe suke
haka
kuma akwai lokacin da mun tuwa munfasil amma kuma rarrabe yake amma cikin surori daban-daban a cikin suratul fatiha sai Allah ce maliki yawmiddin Allah shine mamallakin mi ranar sakamako Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin ranar sakamako to bai fassara mi ake nufi da ranar sakamako ba can cikin suratul infitar sai fassara cewa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kaga ranar da ake nufi da ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rayuwa ba ta amfanar da wani rai da wani abu wal amru yawma idhin lillah al'amari ga Allah ran nan wato al'amari wannan rana ga hannu Allah yake duk da yake a kullun al'amari yana ga Allah lillahi al'amru min qablu wa min ba'd amma ran ne yake bayyana a zahiri cewa ga hannu Allah subhanahu wataala yake kenan nan kaga game da suratul infitar wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin muttasil ne amma game da can suratul fatiha maliki yawmuddin munfasil ne saboda ba sura guda bace
ban sani ba
bil qur'an ni na'am
agar maka Allah abinda ne tambaya
na'am
shin an ya kasance lokacin
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana da alaka da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko tafsirul qur'an bil qur'an da kuma tafsiru at-tafsirul mawdu'i ma'ana a dauko wani mawdu'i a hada ayoyin qur'ani a hada shi ko kuma ayi tafsirin aya al-qur'ani da al-qur'ani shin menene dalilin mu na yin wannan shi ne ake kira dalilul mashru'iyya tabbas ya tabbata wata aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm waɗanda suka yi imani basu tudanya imani su da zalunci ba da wannan aya ta sabka sahabbai sun ji tsoro tunda an san dan adam kowane ne shi yace ba zai yi laifi ba ba gaskiya bane sun kace ayyuna lam yuzlim nafsuhu wani yana daga cikin mu bai zalunci kansa ba hadisi ne ingantacce na Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim yana cikin sunan at-tirmidhi kadiba cikin suratu wato luqman cikin suratul an'am ibn kathir da ya kawo wadannan hadisan kuma ya nuna ga wadanda suka fitar da shi a gurguje dai abinda zamu ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wannan zalunci ake nufi ba a'a abinda ake nufi nan da az-zulmu ash-shirku domin Allah ya ce inna shirka lazulmun azim shirka zalunci ce mai girma kaga anan abinda zamu gani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara aya ta suratul an'am da aya ta suratul luqman kenan wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an sannan kuma tafsirul mawdu'i siyaqin suratul luqman siyaqi ne na qissa ta luqman wasiya ce yake madansa siyaqi na suratul an'am siyaqi ne na annabi ibrahim da tattaunawa da yayi da mutanen sa amma kuma sai aka fassara waccan da waccan wannan ya nuna maka cikin mawdu'i ana iya dauko ayoyi daban-daban siyaqin su ba guda ba a hada mawdu'i guda don shi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda fi kowa sanin alqur'ani ya fassara wata aya da awwali siyaqi da aya da take cikin wani siyaqi to wannan shine dalilul mashru'iyya ina fata an fahimce ni don abu ne mai muhimmanci ga dalibin ilimi ya san dalilul mashru'iyya
na'am to agar maka Allah abinda shi can kasa mawdu'in mu da muka yi kasa aksamu tafsir da muka ce akwai tafsirul qur'an bil qur'an mazmum ta yaje kasance mazmum abun zargi
mazmum ya zaman to shi wanda zai hada ayoyin yayi kuskure
kamar to wani
wato wajen da zai dauki wata aya ya fassara ta da wata aya to yana idan to mazmum saboda siyaqin ba guda bane kuma ma'anar ba ta dace ba yanzu misali ya kamata mu bada misali akan wannan yanzu misali zaka ga wani zai zo tafsirul qur'ani bil qur'an sai ce thumma as-sabila yassara hanya Allah ya saukaka ta sai suka ce abinda ake nufi da hanya ana nufin wato shine addinin musulunci ina fata an fahimce ni don an ce inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirye da shi hanya ko kuma fasanu yassirhu lil yusra da fasanu yassirhu lil usra duk da ita kalma ta as-sabil tana iya daukan musulunci amma na in an ka kalli siyaqin ana zancan hanyar da dan adam zai fito daga cikin mahaifiyarsa ina fata an fahimce ni domin mi domin ya ce wato fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسر daga nutfa aka halicce shi bayan an kare halitta shi mi ake bukata gare shi ya fito to Allah ya saukaka da wannan kafar ya karama lokacin haihuwa sai Allah ya zubar da wasu ruwa wanda za su saukakewa kuma kan nan da dan arbikin duka su sullumu su shiga ciki shine thumma sabila yasara to kaga fassara shi da cewa abinda ake nufi hanya ta musulunci ko hanya ta kafirci wannan fassara ce da ta yi nisa
haka ne wallahi wa ka'ida ce zaka iya gano cewa wannan tafsirul qur'an ne mazmum abin zargi ne
saboda zai saba ma ma'anonin da alqur'ani ke tafiya akan su domin shi alqur'ani galibi yana da siyaqi idan aka ce siyaqi ana nufin zancen da ake akan shi.
Na'am.
To idan ka saba ma wannan siyakin in akwai dalili gare ka sai a ce ka bada dalili. Kaga yanzu wancan siyaki na kissa ta Annabi Ibrahim da siyaki ta kissa na Luqman. Duk da yake siyakin ya bambanta amma can Annabi Ibrahim yana yaƙa shirka Luqman yana mai haƙa shirka kenan kaga wannan za a gane cewa
bus cikaro da juna ba kaidodi da malaman suka dora sun
yawa yawa
ya zama da cewa in dai ba su haƙa kaidodin ba su hau ba to
eh dole an samu matsala kenan
ya zama mabzu akaramakalla idan muka duba cikin nukta ta gaba kamata mu ga abin da ya shafi tafsirin Qur'an Luqman al-mujmal wal mubayyan
to kafin mushkacin al-mujmal wal mubayyan shin kafin mu hada aya da aya kamata mu samu mu'tamadur rabt mu'tamadu ar-rabt
to me yake nufi don
ya ance mu'tamad abinda ake dogara akan shi daga iya itimadi kenan ar-rabt shine hadawa shin kafin mu hada aya da aya misali wace madogara gare mu sai malamai suka ce abinda ke sa a hada aya da aya abuwa ne guda hudu akwai al-lafzu akwai al-ma'na akwai al-hukmu akwai al-qissa Allahu yanzu kaga can an ce thumma sabila yassara an saukaka mishi hanya kuma sai yace nan fassara shi inna hadainahu sabila kaga na as-sabilu as-sabilu duka kalima guda ce to kaga yayi itibari akan Allahu duk da yake mun ce nashi akwai kuskure gare shi kuma ma'anar da yazo da ita ba kuskure bace domin Allah ne yake saukaka mutum hanya ta shari'a fasanu yassiruhu lil yusra amma dai hadin ne bai yi ba ma'anar kuma ingantatta ce akwai al-ma'na in an ce al-ma'na zai zama to wata kalima da wata kalima za a iya fassara su a hada su amma ba kalima guda bace amma ma'ana guda suke ba suwa kissa da ta zo cikin suratu wato Hud Allah ya ce falan ma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud wa amtarna 'alaiha mutana annabi lutu an yi musu ruwa hijaratan duwatsu min sijjil sai mu ce sijjil duwatsu na tabo ko tabu ko laka to amma kalma ta sijil idan muna so mu fassara ta da qur'ani mu samu ma'ana sai mu koma cikin suratul zariyat qala fa ma khatbukum ayyuha almursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin kaga nan sun ce min tin sai kalma ta tin kowa yafi sanin ta kaga sai a fassara sijil da min tin shikenan magana ta kare kaga nan ma'ana an kai amfani duk da yake kalmomin ba iri dai bane an gane ko amma ma'anar su tana hadiwa sai abu na gaba shine al-hukmu ya zaman to hukunci ya hada wata aya da wata aya misali zamu iske cewa zihari mutun ya ce mama ce kamar ban mahaifiyar shi take ko kamar mahaifiyar shi take an gare ko mai yana nufin cewa kenan kamar in ya saru da ita kamar ya saru da mahaifiyar shi ba wai kawai dan ya ce tana kamar da hancin tana kamar da hancin mahaifiyar shi ba in ba wannan abin yake nufi ba to mun gani ba akwai ayoyin zihari a cikin suratul ahzab sannan kuma akwai ayoyin zihari suratul mujadila ko mujadila ana cewa mujadala saboda an yi jayayya ko mujadila mace da ta zo tana jayayya duka ana fada to amma me ya hada muna waɗannan ayoyin saboda zancen zihari kenan muna iya kallon ayoyin saki sun zo a cikin suratul baqara ayoyin saki sun zo a cikin suratul talaq abinda zai sa mu hada su mu samu wata ma'ana ta daban shine ni
ma'ana
hukumci to sai abu na ƙarshe sai al-qisas qissa qissoshin annabawa daban-daban sun zo ya zamu yi mu hada su abinda wani daga cikin manyan malaman balagha na tafsiri na al-Qur'ani na duniya ya kawo ana kiransa wato ustadu Dr. Fadl Samar Ra'i yana kiransa al-hashdul fanni zaka iske qissa ta annabi Adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim ta zo cikin suratul baqara qissa ta annabi Adamu تاذو أتكين سورة الحجر قصة النبي آدم تاذو أتكين سورة الأعراف قصة النبي آدم تاذو أتكين سورة صاد تسيمو تتروسو مغا أبند أنك كاو تند واند أبا أكاو أنمبا shine suke kira al-ijmal wa tafsil wani wuri sai a kawo abu a takaice ko a dunkule wani wuri sai a rarrabe shi sai ka gane can an ce kaza nan ba a ce kaza ba siyakin sura ta misali suratul baqara qissa annabi adamu ana nuna girma annabi adamu ne saboda ilimin sa siyaki na kuma suratu wato al-a'raf ana nuna laifin annabi adamu ne sai a fito da shi baro baro duk da yake kuma duk qissa guda ce shi yasa can an yi zancen ilimin annabi adamu wa'allama adama al-asma'a kullaha amma a cikin suratul al-a'raf ba ka zance ilimin sa kawai sai aka zance shedan yayi girman kai ina fata an fahimci to kaga da an kalli siyakin can ana son a bayyana laifin shi a cikin qissa suratul a'raf
na'am
ba zance ilimin sa ba da girmamawa cikin suratul a'raf ana son a nuna girman sa da kuma ilimin sa can cikin suratul sa'r sai ga an kawo wani abu can cikin suratul hijr ba a kawo shi ba to dan saboda haka zaka yi ka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani
aka roka laina shiga irin wannan kamar yadda can aka ce annabi Musa qariya Musa man tulkan man nakul nahdul mulki
in na'am
da kuma cikin suratul wannan aka ce kawai qala lahum Musa
alquma antum shi ma duka dai ne ai qissa ce qissa annabi Musa ta zo cikin baqara qissa annabi Musa ta zo cikin suratul a'raf qissa annabi Musa ta zo cikin suratul taha qissa annabi Musa ta zo cikin suratul yunus qissa annabi Musa ta zo cikin suratul shu'ara
suratul taha
abin nan har ma cikin zariyata an kawo wani wuri suratul qasas haka ne sai kana hafizin alqur'ani koko kana iya tattaro ayoyin kaga menene aka fada can ba a fadi wannan ba haka ne da kai ka hada wato wadannan kissoshin mun gane ko to wannan shi an mu'tamadur rabt kenan
yawa
to sai mu je
kuma tafsirul mujmal wa
to abinda ake nufi da tafsiri ma menene ma'anar tafsiri shine bayani ma'ani ilmun yahtammu bi bayani ma'ani alqur'ani alkarim ilmi ne wanda yake kula da bayanin ma'anonin alqur'ani duk da yake wasu malamai sun ce wa mawa'izihi wa ahkamihi sun kara da wa'iz na alqur'ani wa azin alqur'ani da ahkami da hukumce alqur'ani amma da yawa daga cikin malamai sai suka ce a fitar da lafazin hukumce da wa'azi domin shi alqur'ani bayyana ma'ana ne ake bukata ina fata an fahimce ni ba wai sai an yi zancen ba kawo wa'azi da kuma fitar da hukumce shi wato fitar da hukumce yana da alaka ne da malaman fiqhu an gane ko yana da alaka ne da malaman fiqhu ban sani ba ko an fahimta kenan sai ya zamanto ilimi ne mai kula da bayanin ma'anonin alqur'ani to amma in da qur'ani da alqur'ani ne sai ya zamanto kenan aya da aya in kuma da hadisai ne da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma da maganganun sahabbai ne kenan da maganganun sahabbai in kuma da larabci ne tunda alqur'ani da larabci za a fassara ne da janibin larabci
aha mujmal wal mubayyin
to yanzu sai tafsirin alqur'ani da alqur'ani yana da wasu ka'idodi wadanda su ne zamu fara tabawa a yau wanda tana yiwa gobe ma karatun da za a yi dukan shiga cikin wadannan ka'idodin al mujmal wal mubin in an ce al mujmal shine daga jamala shay'a koko ajmalahu jama'ahu an tafarruqin shine abinda aka zo da shi a dunkule shi yasa ake cewa jumla sai malam Bahaushe ya ce a jumlace an gane ko shine almujmal da larabci abinda yake yana rarrabe sai an ka tattaro shi aka hada shi amma in an ka ce almubin to shi almubin na ayyuwa wanda zai bayani ko almubin wanda za a bayyana shi yasa sai in ka ce almubin sai ka ce bil fathi kina sai zamanto ismul maf'ul in ka ce bil kasri ismul fa'il amma waɗansu malamai suka ce a al wato bil mubayyin domin an ce al mubayyan wanda an ka bayyana al mubayyin wanda zai bayyana wa nassin da za a bayyana wa da nassin da zai bayyana
muqaddima da muqaddama
yawa muqaddima da muqaddama to maf'ul dan a gane kaga in ka ce al mubin kin nan to nan sai kai bayani bil fathi ko bil kasri amma in ka ce al mubayyin da ya ja kasra ta zo al mubayyan fataha ta zo an riga an kari shi yasa ina son dalibai ilimi kawai ne ya wani ya ce tafsirul mujmal bil mubin yace kuskure ne bil mubayyin ake cewa ka san wadansu dalibai ilimi karsan ta busa abuna da suna uku ko hudu ba sai su zamanto suna cewa malamai sun yi kuskure to al mujmal dai a takaice shine abin da ya zo dunkule a cikin alqur'ani zaka isa wani abu ya zo dunkule amma wadansu ayoyi sai su bayyana shi to ijmalin nan kuma yana da asali kuma yana da dalilan da suke sa a yi shi sai ka koma cikin littafai zaka gane shi ka diba cikin littafan ulumul qur'an da littafan usulut tafsir musamman littafin usulut tafsir na ustadu dr kabir yunus da al itqan fi ulumul qur'an zaka ga anwa'u din shi da abubuwa daban-daban amma da yake nan darasi ne muke yi takaitacce muna son dai mutane su fahimci ka'ida shine zamu bada misalai shi al ijmal kin nan ana iya samu shi na farko fil fi'li fil ismi bari mu fara da suna suna yazo a dunkule misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata wadanda aka saki za su zama su yi idda thalathata quru jini uku ba a ce wata uku ba jini uku kenan mace idan ta ga jini uku ta fita daga cikin haila an gane ko ko haila uku amma sai ka iske wadansu suna cewa wata uku a wata mace daga wata zuwa wata wata mako za ta injini uku kwana 30 ko a kwana 40 kaga sai mace ta zauna ta zaman banza saboda su wata suke ciwa ko haila ya kamata a ce haila uku ko kuma tsarki uku to anan quru jam'i ne na
alquru
alquru ko alqaru sun ci duk ana ciwa a ce to kuma a larabce jam'ul qilla ya kamata a ce thalathatu aqru'in sai an kace quru an ka kawo jam'i na kasra kenan ya halatta aka jam'i na kasra a wurin jam'ul qilla wannan magana ce ta malamai na lugha amma anan sai malamai suka ce abinda ake nufi da alquru haila ake nufi wasu malamai suka ce alquru sarki ake nufi wadansu malamai suka ce a'a dukkan su ana iya jam'i sai mace ta yi jini uku da haila uku sai ayi aljam'u to amma ina ne matsalar ta samu asali lafazin ne mujmal a larabci larabawa suna kiran haila alqaru ko alqur'u kuma larabawa suna kiran sarki alqur'u ko alqaru kaga ya zamanto mi mujmal to wannan misali ne to ya za a yi a fayyace shi nan ne malamai suka tattaunawa ga mas'ala ce tana daga cikin asabul masail wasu sun ka dauki cewa jini ake nufi mace da ta jini uku ta fita ana iya daura mata aure wasu suka ce a tsarki uku sai ta tsarkaka kina abi in muka ce jini uku daga lokacin da mace ta fara haila ta uku to shikenan ta yi ta idda amma in mun ce tsarki uku sai ta kare jinin kap kap sannan ta yi ta haila shi yasa wadansu malamai suka ce a kawai tsarkin ake nufi kenan sai ta yi jini uku sai ta yi haila uku ta fita cikin tsarki sannan ko ta halitta ta kare iddata ina fata fahimci ne kaga mujmal kenan akwai lokacin da mujmal zai zo ba cikin suna bane cikin fi'ili ne fi'ili la tudarra walidatun biwaladiha kuma ana wala yudarra katibun wala shahid to shi yudarra kinnan in ana nufin wala nan an samu shadda to shaddan nan asalinta ake nema shin wala yudarirni ko wala yudarrar in mun ce wala yudarir kashi la wato la tudarra walidatun kenan la tudarir walidatun kada mahaifiya ta cutar wala yudarra katibun wala shahid in mun ce asalin sa wala yudarir katibun kenan kashi mai rubutu ko mai sheda ya cutar amma in muka dauka wala yudarra wala yudarrar katibun wala shaka a cutar da shi kinan wala tudarra walidatun bi waladiha kinan wala tudarrar walidatun ka a cutar da ita mahaifiyar saboda danta zai sha nuno a cutar da ita tunda an san tana tausayi a bata haƙinta kaga nan ya zama to mujmal li asalin sa cikin fi'ili ne sannan akwai almujmal wanda zai izo cikin harfi misali da Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ard sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzonsa suna yin banna a bayan ƙasa sakamakon su an yuqattalu a kashe su da wanda aka kafa hujja cewa masu fashi za a kashe su mutumin da yake sai da ƙwaya za a iya kashe shi an gane ko irin masu da kokayin kinnan me ye dalili saboda wayas auna fil ardi fasadan suna banna a bayan kasa zasu ba matasa su je su sha kwaya su zan barayi su kashe mutane shi yasa saudiya suke kashe wanda yake kai wato kwaya kakka sa tsamanin kawai haka ne suka dauko hukunci sai yace an yuqattalu a kashe su aw yusallabu to aw din nan tana daukan ma'ana guda biyu shin tana nufin a'a ko ayi musu wannan at-takhyir ko ko tana nufin al-jam'u a hada yawwa shin tana nufin an yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin wa yunfaw min al-ard koko kaka take nufi sai wadansu malamai suka ce tana nufin at-takhyiru zabi ne zabin nan an ba shugaba in ya ga dama ya kashe su in an gane ko kenan in sun kashe a kashe su aw yusallabu an gane ko in sun kashe sun kwace dukiya koko in sun kashe sun yi musula da shi wanda sun ka kashe ki su ma a kashe su a tsige su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min al-khilafin in ya zamanto sun ba da tsoro sun kashe mutum sun daddatse masa gabobi shi su ma ayi musu haka aw yunfaw min al-ard amma in tsoro kawai suka bayar ba su kashe ba ba su tsige ba shikenan sai a yunfaw min al-ard a kore su daga bayan kasa a ana nufin a kore su daga garin da suke don ba yadda za a dauki dan adam a kashe sararin samariya shirani ai gidan kasu ake nufi gidan kasu ake nufi to misali kenan to kaga wannan audin tana iya dauka a hada musu wasu malamai suka ce a duk a hada musu wadannan wadansu malamai suka ce a a shine a rarraba musu to kaga audin nan ita ka kawo wannan ijmali kenan al ijmal fil harf sai al ijmal wanda yake zakkuwa wato lil hazfi saboda an shafe kalimar ya zamu yi mu sami wannan al ijmalikin misali sai mu same su a cikin suratul nisa'i da cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yake cewa lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur wadanda suka yi rantsuwa ba za su taki matan su ba ko hushi ko dalili ko ganin naga dama to tarabbasu za a jira su arba'ati ashhur wata hudu fa in fa'u in sun dawo shin fa in fa'u fihinna ko ko fa in fa'u ba'dahunna fa in fa'u in suka dawo wadansu malamai suka ce fihinna a cikin wata hudu to babu matsala kidan tana nan matar sa amma in bayan wata hudu sun ka wuce to wani ta fitar da matar sa wasu malamai suka ce fa in fa'u ba'dahunna idan suka dawo bayan wata hudu kidan wata hudu sun cika to lokacin nan mace take da izinin ta kai kara ina fata an fahimce ni kenan kaga wadanda suka dauki cewa kan kara kafin wata hudu ne fihinna kenan da wata hudu din sun wuce kamar ta saku gare ka wanda suka ce ba da hunna a sai bayan su kenan a wannan lokaci take sakuwa koko take da izinin ta kai kara kaga wannan ina an samu ne ijmali saboda hasfu da aka yi misali na biyu wanda zamu bayar cikin al-mushmal shine a cikin suratul nisa Allah ya ce wa yastaftunaka fil nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wa targhabuna su matan da ake son ku yi ma adalci in kuna son ku aure su ko ba ku bukata ku aure su wa targhabuna kuna kwadayi to shi raghiba in an ce raghiba fi shay'i yana kaunar abu
yana so
raghiba ani shay'i baya kaunar abu wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa yake kyama hanya annabi ibrahima sai wanda ya wawaitar ta kansa an gane ko qala araghibun anta an alihati ya ibrahim shin kai ibrahim yanzu kana kyabar allolina amma an ce raghiba fihi yana kaunar shi sai wadansu malamai suka kaddara fi anan kenan wa targhabuna fi an tankihuhunna kuna kwadayin ku auri wadannan mata to ku yi musu adalci wadansu malamai suka ce a wa targhabuna an tankihuhunna kuna kyabar ku aure su to ku yi musu adalci ustadu doctor fadl saman ra'i da yazo a cikin at-tabirul qur'ani sai ce duka qur'ani ya dauka abin da yasa ya shafi ko kana son ka aure mace ko baka son ka aure mace ma'ana kana son ka aure ta saboda tana da dukiya tana da kyau ko ko kana son ka aure ta saboda tana da kyau ko tana da dukiya ko kana kyamar ka aure ta saboda bata da dukiya bata da kyau ko kana kyamar ka aure ta saboda bata da kyau ko ko kana kyamar ta saboda bata da dukiya saboda kowa akwai abin da yake jan shi zuwa ga mace to duk dai kai mata adalci abu ne wanda musulunci ya wajabta ba to wannan shike kawo al-ijmal a cikin alqur'ani da sauransu wanda yake so dole sai kuma cikin wadannan tafsirin na fada amma yanzu misali duk inda kaga ismul mausul da ma da allazi da allatani da allazani da alladina da allahi galibi yana zukuwa da adunkule haka to zaka iske shi wannan yana buƙatar tafsiri kaga inda ma mausuliya ta zo a cikin alqur'ani inda take buƙatar tafsiri ba dan kadan na ba misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi mutanen da aka saukar ba da injila ma'abuta injila su yi hukunci bima anzalallahu fihi da abinda Allah ya saukar a cikin injila ga abubuwan da Allah ya saukar a cikin injila suna da mi
suna da
yawa to sai ka dauki duk ayoyin da suka yi bayanin hukumce hukumcen da suka zo injila sai ka fassara shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah kai hukumci mu ka sauka maka da littafi dan kai hukumci a tsakankanin mutane da abinda Allah ya sanar da kai menene Allah ya sanar da shi duk hukumce hukumcen da ke cikin Qur'ani gaba dai da Allah ya sanar da shi kaga duk ayoyin da za su shiga wangauri suna da yawa ayatul ahkam gaba dai duk sai sun shiga cikin wangauri to shike ake kira al-ijmal wa tafsil ya mawdu'i ne mai yawa kenan nan kaga ka zo kai al-ijmal al-mubin ko al-mubayyin shine wato al-mudih al-idah shine al-kashf an al-mughatta ka bayyana abin da yake boye shine ma at-tafsir bayyana abin da yake boye kashf an al-mughatta duk da yake wasu sun ce at-tafsir da al-fasru duka ma'anar su guda wasu sun ce a at-tafsiru shine bayanul ma'ani al-fasru kuma shine mi shine wato bayanin ciwon da dan adabi ke dauke da shi kenan sun maida shi wajen likitanci sannan at-tafsir wasu sun dauke shi yana da alaka da lafazi at-ta'wilu yana da alaka da ma'ana wasu sun ce da at-ta'wil da at-tafsir duka ma'anar su daya kenan wannan bayani ne wanda yake ya kamata daliban ilimi su san shi akwai maganganu da dama kenan mun samu al-mujmal da al-mubin kenan wannan na dan bada misali ne akan abin da yazo a dunkule da abin da wato yazo a fayyace a cikin al-Qur'ani zaka iske akwai kalmomin da suke zuwa da wato abin nan ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفوا من الكتاب كاجا كلمه تا كثيرا دونكولتكي يا كو اهل الكتاب ما ابو تالتافي منظم مو يازو يبين لكم ينا بينا مكو كثيرا ديوا ababi wasu yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitab na daga abinda kuka kasance kuna boyewa na littafi sun boye hukumcin idan mutun yayi zina idan yana da aure a jefe shi qur'ani yayi bayanin wannan kaga kathiran nan mimma yukhfuna min alkitab dan yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sun boye sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yahudawa misali dan allah yace alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna na'ahum su kristoci sun boye sifofin annabi isa sun boye sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka zo ami a cikin wato abin nan taura injila yace wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad sun boye sifofin magoya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda in sun boye na annabi balle ma magoya bayan sa allah ya ce muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fi al-injil misali su a cikin at-taura sifofin su da cikin injila sun boye wannan tunda sun nuna babu annabin balle magoya bayan sa sun boye zancan alqur'ani dake ciki alqur'ani yana nan a cikin littafin su ina fata an fice to kaga wannan kalima ta ishmal tazo amma tafsirikin ta sai ka shiga cikin ayoyi na alqur'ani masu yawa to wannan ina ganin dai a gurguje sai mu dan taba umar wannan gaba
a garba kallahi idan muka dubi tafsirin alqur'ani wanda yake al'am bil khas
al'am bil khas al'am wal khas al'am mi ake dufi da al'am dai da farko daga amma ne da larabci amma ya ummu umuman shine abu ya game ya hade ya tarsaso to al-khas kuma abin da yake kebantacce khassasa yukhassisu shine na qaid al'am ya kebanci abu to sai suka ce al'am abin da ake nufi da abu am al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bi hasbi wad'in wahid abinda ake nufi da am al-lafzu sai an samu lafazi al-mustaghriqu wanda ya nutsar ya hade ya tattaro li jami'i ma yusluhu lahu ga duk abinda ya cancanta da shi bi hasbi wad'in wahid amma an adha shi ne lokaci guda in nitce kullu insan dukkan dan adam kaga kowa ya shiga ciki jami'un nas dukkan mutane an gane ko ko kuma akwai siyar da dama da gare shi akwai sabani siyar muttafaq alaiha da siyar mukhtalaf fiha jami'u yana daga cikin siyar al-umum kullu an yi ittifaqi akan su al-jinsiyya tunda alkala kusan tana daukar ma'ana guda 11 zuwa 12 kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib to wal asri innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara jinsin dan adam ake nufi anan amma sabanin wani al insan wani lokaci sai zaman to ba duka mutane ake nufi ba khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah ya halicci dan adam daga salsalin kasa wanda take mai kamar kasku mai kuka in an buge ta salsala kal fakhar wanda take kamar kasku annabi adamu da aka halitta ba mu ba ina fata an fahimce ni kaga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rayuwa daya annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata daga reta mijinta hawa wa ake nufi kalima ta al insani wani lokaci tana nufin dukkan mutane wani lokaci tana nufin annabi adam kadai wani lokaci tana nufin mutane banda annabi adam da hawa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace kaga annabi adam ya haita cikin annasu nan kuma hawa ta fita kenan kalima ta annas wani lokaci tana nufin annabi adam shi kadai wani lokacin tana nufin annabi adam da zurriyarsa da hawa wani lokacin tana nufin annasu wato banda annabi adam da hawa ban sani ba kuma fahimci to kaga wannan shine lafzul am to menene al-khas al-khas sai suka ce ikhraju ma yatanawaluhu al-lafzul am bidalil ka fitar da wani abu daga cikin abinda am yazo da shi amma bi dalilin sai ka kawo hujja kuma da hujja ingantatta tabbatatta kuma sarihiya ina fata an fahimci ni shine at-takhsis to ana akwai bayani mai yawa kan yadda ake takhsisi amma zan dan bijiro da wadansu masaloli kafin in shiga cikin bayani ban sani ba ko lokaci na bamu dama shi am na farko kala uku ne akwai al'am baqin ala umumihi am ne lazo gaba ɗaya amma ba a cire komai cikin shi
ya dai
har abada misali ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai to da ka ce akwai abin da Allah bai iyawa ka kafirta sai dai akwai abin da Allah bai yi ba don bai iyawa ba bai doka ɗan wuta ka da su aljanna kafirai ba don wani da iya gida masa yasa su aljanna miya matsala ko ko ya dauki ɗan aljanna yasa su wuta yana iya yin wannan amma bai yi sabanin akwai bambanci tsakanin ban yi ba da ban iya ba to wannan amukin inna allaha kana bi kulli shay'in alima allah ya san komai da ka ce akwai abin da allah ya jahilta kamar yan filosofi da suke cewa wadanda ba sun kai da akwai allah suna cewa allah ya san abu a jumlace amma bai san shi a fayyace ba wannan kafirci ne an gane ko to akwai am urida bihil khusus akawo abu am ne amma sashi ake nufi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ya ku mutane mun halice ku daga zakar namiji wa unsa da wata mata kaga nan banda annabi adam da hawwa kenan duk mutane duniya za su shiga amma banda annabi adam da hawwa ko kuma allazina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum wadanda mutane suka ce musu allazina qala lahumun nas wadanda mutane suka ce musu inna an-nas qad jama'u lakum mutane sun taru akan ku fakhshawhum ku ji tsoron su na an-nas an ka ce mutun guda ne sun yi sabani wajen sunan shi ina fata an fahimci ni sun kawo sunaye da dama ko Abu Sufyan ko Na'im bin Mas'ud ko wane ne dai amma dai mutun guda ne kuma Qur'ani ma a cikin Adwa'ul Bayan Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da Imam Shafi'i a cikin Ar-Risala ya tafi kan wannan yake cewa lalle abin da yake nuna mutun guda ne shi Shinqiti da Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a inna ma zalikum wancaninku ash-shaytanu shaytan ne kaga bai ce inna ma ula'ikum ash-shayatin ba wadanda allazina qala lahumun nasu inna an-nasa kaga wannan dalili ne na Al-Qur'ani sai zaman to amne urida bihil khusus to shine malamai suke cewa to shi wannan asali ma ba a nuna ba za a fitar da wani abu dama fitaccin ake nufi kenan shi ba matsayin am shike a hakikatan ba
haka
sai al-amu al-makhsus am wanda anka kebance shi to shi am wanda anka kebance shi shi adda yawa cikin al-Qur'ani ina fata an fahimci wanda kuma mai tafsirin al-Qur'ani idan ya bar shi zai bar ma'anoni da dama masu fa'ida waɗanda Allah ɗaya san iyakarsu ina fata an fahimci ni domin mi domin zaka iske in an kawo am wani lokacin ba duka ake nufi ba to in ka bada hukunci gaba ɗaya kaga kai banna misali ya kamata mu bada misalai kan amukin nan domin wajen tafsiri ana banna Allah subhanahu wata'ala yake cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a bani isra'ila ku tuna wata rana wadda rai ba ta amfanin wani rai da komai kuma haka Allah ya ce ba kuma ya ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta amfanin rai da komai kaga an nuna nan wani ba zai iya amfanin wani da wani abu ba a cikin suratul luqman haka Allah ya kawo shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a to anan kaga an nuna dan adam ba zai amfani wani da wani abu ba to amma a cikin Qur'ani da hadisi an nuna dan adam zai amfani da wani abu a cikin wato a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimce ni bari mu fara da Qur'ani kafin mu ta hadisi don shi wanda bai yarda da hadisi ba ba zai yarda da maganar ba a cikin Al-Qur'ani sai Allah ya nuna mana cewa wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wadanda suka yi imani zurriyyatu tabbisu da aiki nagari alhaqna bihim dhurriyyatuhum zamu risikar da zurriyyatu da su wama alatnahum min amrihim min shay kuma ban rage musu cikin aikin su komai ba idan uba yana hawa na 10 a aljanna dan sa yana na 9 sai Allah ya ce to a dauki dan shi ma a kai shi na 10 ya amfani shi ko bai amfani shi ba to kaga za a yi takhsisin wannan amkin la tamliku nafsun li nafsin shay'a da wannan aya ba sai kuma fahimta kaga wannan qur'ani ne ya tabbatar da shi na hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi ceto mala'iku za su yi ceto bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi ceto ga amminsa Abu Talib yana tsakiyar wuta amma zai ciro shi yace walaula ana wato abin nan kada fi dhahdahin minna yanzu ya kawo shi a inda yake gabar wuta da yana tsakiyar wuta aka jawo shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam zai abin ga a kawo shi gabar wuta wanda kuma potonsa yana zazzaga duk da yake gefen wuta ne yake to kaga kenan nan la tajzi nafsun an nafsin shay'a kaga sai ayi takhsisin shi da wannan to rashin sanin wannan sai afka ka cikin mi cikin matsala wannan misali na farko kinan misali na biyu ko cikin alqur'ani akwai shi dan saboda ina son dalibai su abin nan su gane shi Allah ya ce wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur gargadi ya zo ma fir'auna koko masu gargadi sun zo ma fir'auna duk babu matsala domin ba yadda za a yi ayi gargadin sai an samu wanda zai yin shi fassara ce sai Allah ce kadzabu bi ayatina kulliha su mutanen fir'auna ala fir'auna ana nufin mutanen fir'auna da mutanensa ba iyalin gidansa ake nufi ba anan kulli hadukan ayoyin mu kaga da ya nuna duk mutanen Fir'auna sun yi mi sun karyata amma in ku koma cikin suratul ghafir sai ga Allah ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana an samu wani mutun namiji mu'mini daga cikin mutanen Fir'auna kaga sai ka gane cewa can kazzabu bi ayatina kulli ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayatina banda shi wannan mutumin ake nufi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kawo wannan zan ba da misali na uku saboda abubuwa ne masu muhimmanci rashin sanin su yana afka dalibi wajen fassara alqur'ani da kuma sanin hadisi da shari'a ya ta afka banda mai yawa Allah ya mu nutsari a cikin suratu ibrahim Allah yace wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum bamutura wani taba turo wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanen sa da harshen mutanen sa amma ana nufin yare tunda da harshe ne ake yin yaren ina fata an fahimce ni to amma kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zuwa ga ba har ba dai aka tura shi ba wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira an tura annabi musa zuwa ga fir'auna fir'auna ba bani isra'ila bane baki bade ne to kinan kaga zaka takhsisin wadansu annabawa wadanda zasu iya tabbatar da su tunda ita ga aya ta ce ba a taba turo wani annabi ba face da yaren mutanen shi fir'auna ba bani isra'ila bane kuma an tura shi zuwa ga annabi musa amma nabi an tura annabi musa zuwa gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga al'ummin duniya gaba daya kuma banda larabawa babu wanda suke yare guda da su kuma da yawan musulmi ba larabawa bane to kaga zaka yi kaga sai kai takhsisin shi da wannan to rashin sanin wannan al'am wal khas bincike ne mai yawa akan wannan cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir ya kamata dalibi ya bincike akan wannan dalibai su yi bincike a jami'o'i saboda gane muhimmancin sa a cikin shari'a da kuma tafsiri da hadisi kasu je su aikata banna mun fahimci wannan da wannan kyo to dan haka kuma takhsisin nan malamai sun karkasa shi akwai takhsisul muttasil wanda zai zo kai tsaye wanda illa in tazo cikin qur'ani zaka iske tana takhsisi ne muttasil ne muttasil wanda ahadi kaga Allah subhanahu wa ta'ala da yanzu ya kawo da su abuwa sai ce illa kaza hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bi walmunkhadiqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u sai ce illa ma zakkaytum kaga banda wanda kuka yanka wadansu malamai sun ce munqata ne kenan koda kun iske dabba tana shure shure bai halatta ba lakin ma zakkaytum sai abinda kunka yanka bai cikin matsala wadansu sun ce a illa ma zakkaytum in kun iske akwai sauran rai sai ku yanka ina fata an fahimce ni to kaga wasu sun dauke shi muttasil wasu sun dauke shi munqata yankakke kidan bai da alaka da wadancan wadansu sun ce yana da alaka da su innal insana lafi khusr duk dan adam yana cikin hasara sai Allah ce illal ladina amanu banda wadanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki nagari wa tawasaw bil haqq suka yi wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka yi wasici da hakuri
a kenan wannan shine kristoci ba su fahimta ba wanda suke fassara faulul musalli
na'am sai su yi shiru ai ba su suka fara ba abunu wasu shi ya fara wannan abunu wasu ba san ko kasa abunu wasu ba abunu wasu sha'iri ne na jahil lokacin daular abbasiya to shi yana shan giya yana harkokin mata da dai jin daɗi wanda ake ganin wayewa ne a wannan zamani to sun zo da shi da abokinsa za su je wajen shan giya sai abokin nashi ya ce duk da yake dai an ce abunu wasu ya musulmi ya tuba a ƙarshen rayuwarsa ya kuma musulmi na gari to mu amma dai zamu kawo shi madadin abin da ya aikata kuma mu ce ya tuba a zahiri abubuwan da sun ka tabbata bai tuba ba ya tuba Allah ya san hakikani Abu Nuwas sai abokin shi ce kai ga mu Abu Nuwas sai ce to kaga giya ga da zamu sha mu tayi ma ga mallamai can sun yi rawani za a tayi wajen sallah mu ce mu yi sallah Abu Nuwas sai ce kai da il masajid lil ubadi yaskunuha wamshi bina ila al khamari yasqina a wata riwaya wasir bina ila hanatil khammari yasqina ma qala rabbuka waylun lil ula sakiru walakin qala waylun lil musallina yace da'il masajid kabar masallati lil ubadi yaskunuha ga masu ibada su je tan su yi ta sallah wamshi bina ila al khammari yasqina ka je da mu wajen mai giya shi ba mu giya ba mu sha in wanga za Madina wajen surveys a nemi mu ci ta rinka ba da giya ba maza ba saboda mi saboda a ja mutane ma qala rabbuka waylun lil ula sakiru Allah bai taba cewa ba kalma azaba ta tabbata ga wadanda sun kai maye yace walakin qala waylun lil musallina Allah yace kalma azaba ta tabbata ga masu sallah ina mu ina sallah to kaga irin wannan tawili ana samun ba su yin shi ba wai sai yanzu ba wadanda suke kristoci dama har wadansu daga cikin fasikai
mutane su yi
wannan ko kafiri ko kuma karancin imani ko jahilci ina fata an fahimce ni wallahi a'lam to kaga dai a takaice za a yi takhsis takhsisin nan shine za a yi almuttasil da kuma almunfasil mun fada cewa kuma shi akwai almuttasil da istithna'i kaga misali da muka ce za a kawo illa galibi tana istithna'i ko a kawo sifa kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sifa sai ta nuna maka an kebance wannan fatahriru raqabatin mu'minatin zai yantar da boya ko wace baiwa ta shiga namiji da mace kafiri da musulmi amma da yace mu'mina to nan kuma sai mai imani to nan baka ce kuma namiji ake nufi saboda raqaba shi nafazin shi ne an mace amma mu'minatin nan ba ana nufin mace mu'mina ba wuya kuma nan wuya da anka ce ba wayan dai za a je a sayo a enter ba a utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu sashi aka fada amma dukka dan adam ake nufi nan cikin ilmul balagha ne ina fata an fahimce ni to anan dai mun ba da misali to sai kuma al-munfasil a gurguje saboda lokaci yana hararen mu ana takhsisul qur'an bil qur'an wata aya ta qur'ani ta zo ta ce duka wata ta fitar da wadansu Allah ya ce fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a ku armi mata mathna biyu wa thulatha uku wa ruba'a hudu an gane ko fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum kaga wannan aya ta ce ana iya aure mace hudu duk da yake wadansu sun zo sun ce ma taba lakum ma mutlaqata wai ana nahin kawai ka armi matan da kake so shi yasa wani zai aure mace 100 da wani abu kaje wani malami da sunan mallamta ya aure mace 100 ko da 30 da nawa ne ko da 40 da nawa a Najeriya an gane ko tawili ne mutlaqo ce sai ce masna wa thulatha wa ruba'a ai ya hada ma adadin ina ta zaman to mutlaqo wasu kuma sai sun ka ce abinda ake nuhi masna wa thulatha wa ruba'a masna bibbiu hudu kenan wa thulatha sai ka kara da uku uku shidda sun zan nawa kenan 10 wa ruba'a da hudu hudu sun zan nawa 18 kenan sun ka ce to 18 za a aure wasu sun ka ce tara sun ka ce masna biyu wa thulatha da uku wa ruba'a
tara
kenan an kara hudu amma su da suka wannan fassara musamman in qur'aniyun sai ka iske can cikin suratu fatir sai ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha ruba'a kaga sai sunka ce malaiku suna da uli ajnihatin suna da fikafikai ko hikahikai mathna bibbiu busu ce hudu hudu ba wa thulatha sai suka ce da masu uku uku busu ce shidda ba sai suka ce uku uku suka rarraba wa ruba'a sai suka ce hudu hudu amma ba su ce takwas takwas ba kaga nan son rai kenan na biyu suka ce raka'o'in sallah ake nufi to in raka'o'in sallah ake nufi in ka ce masna bibbiu to ai babu sallar subahin domin huduta wa thulatha da uku uku babu ai mangariba don shidda kakkace wa ruba'a da hudu hudu az-zuhr da al-asr babu su da isha'i in kuma ka ce masna sallar
asuba
ake nufi wa thulatha la asar uku in ka fasara haka wa ruba'a da hudu to in ka ce isha'i aka nufi to ba mu gana la asar ba mu gana na az-zuhr ba in ka ce az-zuhr an ake nufi ba mu gana la asar ba mu gana isha'i ba in ka ce la asar ake nufi ba mu gana isha'i ba mu gana az-zuhr ba sai ce yazidu fi khalqi ma yasha Allah yana halitta abin da yake so ba na fika fikan ko nawa yake so in ya ga dama zai yi musu kenan kaga nan dole sai mun fahimci cewa wannan fassara almuhimmu gurguwa ce to amma inda abin yake da alaka da karatun mu sai aka ce fanki huma qabalakum min nisa'i ku awin abin da muku dadi sai aka dawo sai aka haramta wadansu mata sai Allah ya ce hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu min an-nisa'
illa ma malakat aymanukum
ka gani da al-qur'ani ne an kai takhsisin shi to kuma bayan wannan kuma sai ka ƙara wani takhsisi kina ana ƙara yin takhsisi kuma ayi wani sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai dace ku cutar da manzo ba kuma ba zai halatta ba ku aure matan shi bayan shi kina kaga sai zaman to tahrimin kuma fankihu ma tsabarakun su matan manzo za su fita musamman a lokacin da suke rayi takhsis kenan to ana takhsis al-Qur'an kuma bi sunna wanda shi ma zamu zo cikin karatu da sunna yadda ake tafsirin Qur'ani da sunna misali kaga an ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda da mai zina namiji da mai zina mace dukan su ai musu bulala 100 sunna ta nuna cewa banda waɗanda suka yi aure kenan wannan sai ya zaman to wanda bai taba yin aure bane amma waɗanda suka yi aure in ana shari'a musulunci jefe su za a yi to sannan kuma sai a zo a yi takhsisi da ijma'i ina fata an fahimce ni misali Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum dama ismul jinsi an kai idafar shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i auladikum ya'yanku ba a ce ba abin nan auladi kuma ana nufin ƴaƴanku namiji ko mace an gane ko ba a ce abna'ikum da banatikum ba aulad walad da namiji ko mace to duk ƴaƴanku sun shiga amma sai aka zo aka yi taksisin shi da ijma'i cewa bawa baya gado domin dukiyar bawa ta mai gidan shi ce in an bashi shine zai mallaka sai kuma ana iya taksisin alqur'ani ko taksisi da qiyasi misali alqur'ani yazo ya ce mace baiwa in tayi zina za a yi mata rabin abin da ake yi ma ya fa in ataina bin fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min alazab idan sun zo da alfasha suka yi zinaki nan suna da rabin abin da za a yi ma almuhsanat wadanda suke yaya min alazab na azaba to ya an ce in tayi zina in ba taba aure ba budurwa kenan za a yi mata bulala 100 fajlidu kullu wahidin minhum ma atajalda mafhumu sai a yi mata nisfu 50 kenan to in ta taba aure ko ya taba aure me za a yi za a kashe su ko to in bawa ya taba aure ko baiwa ta taba aure
kenan babu tawsif na
babu tawsif to anan dai kafin mu je sai mu ce da qiyasi sai malamai suka ce to shi ma bawa namiji bulala 50 za a yi mai in yayi zina in bai taba aure ba to sai mu je wajen to in sun taba yin aure fa can wance an ce a kashe to rabin yaya za a yi da shi to da wannan ne ƴan qur'aniyunu da mu'tazila da ƴan al-aqlaniyunu wanda suka tasirin to da turawa da al-mustaghribin da al-ilmaniyun sai ce to ai shi kashi bai rabuwa sai an kace a bulala 100 ne za a yi musu me yasa za a yi musu bulala 100 shine cikon abinda ake yi mada ina fata an fahimce ni shi kisan da aka ce ai abinda ba su gane ba da bulala da kisa uquba ce abinda ake so bawa da mutum in an yi mai uquba ya daina aikata banda kenan ba ana nufin bane ana iya raba mutun ya suma a asalin cewa da aka yi a kashe ba ma bukata aka yi a kashe mutane ba saboda su ji tsoro su daina bulolin da aka ce ana yi kuma mutane su halarta dan mutun ya ji tsoro ko wadanda suka halarta su gani su dauki wa'azi shine abin da ake nufi sannan kuma akwai wani sirri da busu gane ma ba na rikici na hauka shine cewa shi bawa dukiya ce an gane ko idan aka kashe shi shi mai bawan an yi masa asara shi ko abinda musulunci yake bukata shi bawan ya zamanto an yi masa ladabi amma kuma mai shi bai yi asara ba shi yasa aka ce in ya taba yin aure ko ta taba yin aure za a yi musu bulala 100 shine abinda ake bukata amma saboda musu gane hikimar shari'a ba sai su ce a ai mallamai sun ce kaza ai an yi kuskure kaza 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 wannan kuma jahilci ne tsagoran sa Allah ya mu nutsari
to
lokaci ya matso kuma muna cikin al'am wal khas ina ganin dole dai kansu zamu tsaya sai zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai in akwai abinda ya saura cikin al'am wal khas sai mu dan taba shi sai mu ci gaba da abin gidan tafsirul qur'ani bil qur'an abu ne mai muhimmanci kuma dole sai an tattaba masaloli gurgurdon ikon mu da ilimin da Allah ya bamu da lokacin mu kuma saboda ƴan uwa su fahimci yadda ake tafsirin alqur'ani da alqur'ani saboda irin matsalolin da muke fama da su a wannan lokaci dan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu na rai
masu sauraro kada shafa ana tare da radio al'umma a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirin mu na ilimi tafarki shine da fahimta shine tafarkin rayuwa
sune jagoran
rayuwa wanda shine wannan taken wannan shiri wanda kuma shirin ya karbi sunan shi da izinin Allah insha Allah nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kawo mu rai a daidai lokaci karfe 5 saura minti 10 a wannan gidan radio insha Allah sannan kuma duk wanda ke son karatuka wanda suka riga suka gabata yana iya zo na radio al'umma insha Allah zai same su ku ci gaba da kasancewa tare da Radio Lumba waɗanda suka doki nauyin wannan shiri da malam da ya gabatar da wannan shiri da malam mai injin da kuma mai gabatarwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci dukiyoyinsu Allah ya albarkaci kasuwancin gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh